Azan, Samay, Fil, Davud, Baydan.
Kuman to har chan bad bebe Man chati ish ka rad nabu Man zindagi da ta tara Man amatur sin chakasa Dardi ke to da ta mana Darman nabi ko hich kasa Nabi wafai man na ya Tayyada man
Baby, mana to yell.